sana chairman na wannan ma'aikata. So kuma dama a baya kafin hakan ta faru shi kira mu mun je gaban kotu wato National Industrial Court Abuja mun shigar da kara wa National Industrial Court ta tabbatar da cewa shine halastassan wato shugaba na wannan ma'aikata. Shi ita wannan ma'aikata saboda haka muka zo gaban kotu muka nemi kotu cewa ga abin da ya faru a baya kuma yanzu ga abin da yake faruwa saboda haka muka ce kotu ta shiga tsakani ta bamu abin da ake kira wato